An fille kan dan majalisa a jihar Anambra Dr. Okechukwu Okoye bayan sace shi da aka yi a jihar a bayan nan bayane dai sun nuno cewa wasu ƴan bindiga suka yi garkuwa da shi rahotanni dai a yanzu sun tabbatar cewa an cinci kansa wanda aka fille kuma an cinci kansa ne a wani gefen titi tare da wata wasiƙa a mazabarsa dake jihar ta Anambra rundunar ƴan sandan jihar ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce a tsaye take domin ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan danyen aiki DSP Akanga Anthony shine mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Anambra kuma na tambaye shi irin matakan da suke dauka bayan faruwar wannan lamarin sai ya ce
There is an operation going on to get arrest the people that did that, and the state government also issued a statement that needs.
Yana cewa ne kawo yanzu rundunar ƴan sandan jihar Anambra na ci gaba da gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa domin ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan danyen aiki tare da sauran jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar ta Anambra kuma ina tabbatar maka da cewa a tsaye muke domin ganin mun kamo waɗanda suka aikata wannan danyen aiki tuni dai gwamnatin jihar ta Anambra ita ma ta yi Allah wadai da wannan lamarin a cikin wani bayani zuwa yanzu dai ina ƙara tabbatar maka da cewa al'amura na tafiya bisa kamar yadda aka saba a jihar ta Anambra an dai dade ana zargin ƴan kungiyar nan ta IPOC dake rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra da kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na ci gaba da tsokaci kan wannan dambarwa Professor Yahaya Tanko Baba malami ne a Jami'ar Usman Dan Fodio dake Sokoto kuma mai fashin baki akan harkokin yau da kullum
wannan yana da tabarbarewa ne a kowane yanki na wannan kasa kudancin Najeriya kudu maso gabas abin ya kazanta wa'annan ƴan bindiga da suke fakewa da fafutukan neman kafa kasar Biafra suna dauke da manya-manyan makamai kuma suna cin karansu babba suna addaba mutane suna kisan gilla suna kashe jami'an tsaro suna kashe ƴan kasa suna kashe ma mutanen su ƴan kabilar su ya kamata dattawa da ƴan siyasa su yi wannan matsala 30 ta nasu kuma su yi kokarin samar da wata dama na sasantawa da waɗannan mutane
Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria